wallahi mama waka ce wai ne a gari sunan waka mai mata
to
shikenan ake ta magana ne cece ku cece ce ku ci mai mata nace to
ka biya ta mutane ai ba abin da zaka yi a duniyar nan menene waka ce Allah ne baka lafiya da ilimin yinta samun jiya take
fresh element some matter. She fresh, I live in my matter. When I feel some matter.